أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yau shine majalisinmu na 70 a cikin karatun wannan littafin muna 25 ga watan Rajab ko Sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 25 ne ko gaskiya ne gaskiya ne hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yi daidai da 28 a kalandar Bature watan 3 a kalandar Bature 2022 mun tsaya inda hadisi na 200 ko 301 ne kamar tashi 302 jerin hadisai wanda malam ya kawo wanda suke bayani akan mu'amaloli wanda muke yi na yau da gobe kasancewar wata gashi nan kamar ji ya kama gashi nan yanzu ana lissafi 25 abinda ya rage ga Ramadan ya shigo bai kai kwana hudu ba ko kwana hudu zuwa kwana biyar in Allah ya sanya muna cikin masu rai wannan ya sanya na tuno da wani abu da rayuwar nan ba wani abu wanda yake da kata a cikin ta kurum bawa naka abinda aka nema kai kokari ka isar da shi ka yi shi diddan ka samu rago gobe gobe kiyama idan muka dauka ran mu gani kamar jiya ne muna maraba ina tunanin wallahi ina zauna a nan wata litinin muna zauna muna cewa ba abin da ya rage ga watan Ramadan illa kwana 7 kun gani gashi nan kuma shekara ta sake zagayowa muna wurin dai a wurin da muke a nan muke gusa ba to wannan ba karaman ni'ima bace ba da Ubangiji ya mana ba gashi nan da hankalinmu da lahiyarmu shekara ta sake zagayowa muna nan to shi kuma bawa yayi tunanin miye ya gabatar a tsawon shekarar wannan daga bara zawwa yanzu menene yayi menene ya kaddamar ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa litanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah ya ku wanda kukai imani ku tsaya ku lura ku diba ku gani menene rai ta gabatar saboda gobe goban nan bawa nasi bawa na kowa ne kowa sai ya isa ba wani wanda za a ce a ga wannan an yahe me shi a zai rayu tsawon rayuwa a nan duniya kullu nafsin za'iqatul maut babu wata rai a rayuwar duniyar nan wanda za a ce gashi nan wani an busa mai rai a ce wata rana ba ya mutu ba ba a taba yin wani ba aka ce gashi nan tun annabi nuhu har yanzu yana raye a saman doran kasa tsarin ubangiji shi shine zai za a halice ku daga gudan mani ko sannan min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wal'allakum wa minkum man yatawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman ko wal'allakum tattaqun wa minkum man yatawaffa min qablu wa minkum man yuraddu ila arzal al'umri kilkay la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a halittan gudan mani bayan kwana 40 gudan jini, bayan kwana 40 gudan tsoka, sannan a turo a busa maka rai, sannan ana nan tsawon wata 9 sai ga karan ka huto kana ihu a rayuwa, kana kuka a wannan rayuwa ta duniya. An canza babanka daga waccan rayuwa ta cikin ma'ayyaka, ka dawo wata rayuwa kuma. Yanzu haka za a ringa tahiya. Wani Ubangiji ya bar shi gashi nan ya ci yarintar shi, ya ci samartaka shi, a kai shi kohe ya tsufa, sannan Ubangiji ya amshara. Wani kuma Ubangiji zai bar shi tun yana ɗan yaron shi, daga hutawar shi, daga cikin ma'ahiyar shi a lokacin da Allah zai karɓi rayuwar shi. Wani kuma za a bar shi sai ya kai shekaru na sharaftuwa, ya gaza bambance wannan hari ne, wannan baƙi ne, duk abin da ya zo mai zage-zage da musiba kurum ita ke kirawa kan shi. Wannan haka Ubangiji yake tsara rayuwar shi. Shi sanya manzo Allah kullun yake addu'a, ka Allah sanya ya kai arzalul umr, shine tozarta lalacewar kwanika. Ga kadan kana rayuwa, mutun ya shirbce ya koma kurum, gashi nan abinda dai ba yi wannan ba, su diyan busacewa hata muke yi, ya mutum huta su dai. Amma dai idan aka bibi zuka jansu, saboda abubuwan da yake yi abu ne wanda ya sabawa, kuma idan ka diba canda ana yarinta, ba tsaya akai abin kirki ba. To shine wajibi ne akan mu matsaya mu auna mu gani tsawon shekaran nan, daga bara zawwa bana, kamun watan Ramadan ya kama na bara, kamun zawwa yanzu muna shirye-shiryen watan Ramadan ya kama, miye muka yi na aikin alheri? Mutum ya tsaya ya yi wa kanshi raskwana, ya gani miye ya gabatar, miye ya yi don Allah, miye kuma yake tunanin abin da ya Ubangijin shi ya karba. Wannan ba karamin kalubale bane gare mu ba. Shine Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa hasibu anfusakum qawla an tuhasabu, ku yi kokari ku yi wa kanku hisabi kamun lokacin yi muku hisabi ya zo, ku auna ayyukanku kamun a auna muku ayyukanku. Kuma wallahi duk wanda yi wa kanshi hisabi a rayuwar shi ta duniya, wallahi zai tsira da hisabin gobe kiyama. Ka tsaya ka auna ka gani tsawon shekaran nan, gashi nan kuma ko shekarun kwanakin kamar ka ce ana kunna musu wuta, haka suke tahiya. Daga an ce rana ta huto, to ka saurari hadawarta. Wannan yana daga cikin alamomin tashin kiyama. Hadisa Abu Huraira cikin Kitabul Fitan, wanda Imam Al-Bukhari ya hutar da shi, yake cewa manzo Allah yake cewa ta taqarabu zaman, daga an ce maka kiyama ta gabato, to kwanuka za su matse, za su kasance gasu nan kusa da kusa. Malamai suke cewa za ka ga shekara kamar wata ce, wata kamar sati ne, sati kamar kwana ɗaya. Haka muke tahiya. Zuwa ne ne wanda ya ba ma shekaru, wanda ya ba ma shekara 30 baya, zai gani idan an ce an huta daga Ramadan, kamun layyata kawo, wallahi tashin hankali ne. Sai an mance, sannan layyatar zo. Sai an mance, sannan wani Ramadan ɗin ya sake zagayowa. Amma dai a yanzu kamar jiya, kuma wallahi kowa ne ya san da haka, kowa zai faɗi maka kamar jiya a cikin hirahe mai maitawa muke yi, kamar jiya muka ƙare Ramadan, ka gaho shekara ka dawo, wallahi kakka ji awai, kwanukanka ne kullun suke gabata, kullun kabari ne kake fuskanta. To kai ƙoƙari ka san miye ka tanadar saboda shigarka kabari, miye ka tanadar saboda tsayuwarka gobe kiyama gaban Ubangijinka. Allah datar da wannan abu ne wanda wallahi kullum mu tsaya mu ma kanmu nasiha, mu ma kanmu karatun tanusu, abu ne wanda lama halata, ba makawa, ba wani fi sai, ba wani kowa ne, kowa ne yana ciki, inna kullum fiha, kowa ne wanda abin sai ya tarar da shi. To don haka yi kokari ya ma kanshi lissahin abin da ya gabatar a tsawon shekaran nan. Kuma gashi nan ibada ce wadda take mai tsoka, wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayani kasancewar waɗanda suka tambaye manzo Allah ya ga wanda yayi mutuwar shahada, ya ga wanda ya azumtuwatar Ramadan, sai ya ga wanda ya azumtuwatar Ramadan ya riga yi wanda yayi mutuwar shahada shiga gida aljanna. Ai mun san irin tagomashi, irin sakamako, irin abinda wanda yayi shahada a mutuwa a fagen yaki, irin abinda yake samu a wurin Ubangijin shi. Hadisi tabbatacce yana nuna mana lalle wanda ya mutuwa shahada ana daukar ranshi a sanya shi cikin wani tsuntsu a cikin gidan aljanna, yana tashi a cikin gidan aljanna, yana cin, yana sabka akan itaciyar da ya ga dama, ya ci itaciyar da yake so.
amma dai wanda ya tsaya ya riga ya azumci watan Ramadan sai ya riga yi wanda ya mutuwa shahada shiga gida aljanna da ya tambaye manzo Allah yace ai shi wannan wanda ya riga ya shiga gida aljanna ai ubangiji ya jinkirta mai rayuwar shi ya azumci watan Ramadan dalilin haka ya sanya wanda yayi mutuwa shahada ya riga yi wanda ya mutuwa shahada shiga gida aljanna da haka kenan mu zagi ne da mutsi a wannan watan na Ramadan mu yi abubuwa ayyuka wanda zanmu muke sanya tsammanin ubangijin mu zai karba daga cikin su da kai shi azumta watan Ramadan ya mutun ya dau niyya daga rana ta farko mutun ya dau niyya azumta shi daga farkon shi har karshen shi bayan haka mutun ya tsaya ya salloli ya tsagi ne da mutsi ya sanya nutsuwa a cikin sallar shi duk sallar da za yi sawa'un ta asuba ce har zuwa sallar lisha yayi ta tsakanin shi da Allah ya tsaya ya sai ayyayi yayi sallar shi tare da tuma'anina tare da nutsuwa bayan haka salloli wanda suke na nafiloli tarawih ne ko kuma abin da yake nafiloli wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kamun salloli na farilla mutun ya zagi ne da mutsi akan su ya ringa yin su bayan haka mutun ya yi ta karanta alqur'ani hadisi Abdullah ibn Abbas yana mai bayyana mana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ce watan Ramadan ya tsaya Jibril yana saukarwa zuwa gare shi suna mutarasa alqur'ani suna komi na daga alqur'ani to idan manzo Allah yayi ai mu yi cancanta ai mu zagi ne da mutsi akan wannan al'amarin bayan sallo bayan karanta alqur'ani mu yi kokari mu sadar da zumunci wanda ka jima baka taif ka gansu ba kuna cikin gari ko wanda ka jima ba kai musu ziyara ba kai kokari ka kai musu ziyara dan Allah kana neman ladanta a wurin ubangiji haka kuma abinda Allah ya arzuta mu na daga dukiya mu yi kokari mu ci su da shi kasancewa hadisi ingantacce hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani yana mana bayani manzo Allah yana cewa duk wanda ya mami azumi bude baki to hakika ubangiji zai bashi ladan abinda aka bayo shi wannan wanda ya bude bakin idan Allah ya kaddara aka bashi lada 100 to haka kai ma za a dauka a baka lada 100 wai ba a cikin ladan shi za a dauka a bashi a baka ba shi ma wannan lada ne daban wanda ubangiji zai dauka ya baka haka mu yi kokari mu ringa ciyarwa muna bibiyar ƴan uwanmu makwabtanmu wanda muke tare da su wanda suke cikin halin kakaniki wanda bai da ma abin da zai yi bude baki a gidan shi ko bai da abin da zai yi sahur daga farkon azumi har zuwa karshen shi abin da Allah ya arzuta ka meka ne wannan idan ka yaye mai wannan bakin cikin ubangiji ya maka alƙawari zai yaye maka bakin cikin duniya da lahira bakin cikin gobe kiyama idan ka saukaka mai ubangiji zai saukaka maka a duniyarka da lahirarka wannan kadan daga cikin ibarodi wanda ya dace a ce mun zagi ne da mutsi a cikin wannan watan na Ramadan wanda muna kyautar sannan da kwana 4 ko abin da ya gaba insha Allah za mu shige shi fatan mu dai Allah ya ba mu ikon azumta shi Allah ya kai mu lahiya ya ba mu ikon azumta shi daga harkon shi har karshe alheran da yake cikin shi Allah ya ba mu lahiya ya ba mu damar samun su duk wata ibada nau'i'ika daban-daban Allah ba mu tsayuwa akan su ya ba mu cewa mu samu mu yi su a huskar da ta dace mu yi su kasancewar ba wani wanda zai hana kanshi babu wani wanda zai haramta wa kanshi alherin wannan watan in ba wanda damuwa ubangiji ya nihe shi ba da ba ya samu alherin shi ba shine shaytani idan ya kasance a wajen Ramadan mutun yana jaje yana cewa ai shaytani yake hana shi ya aikata abinda ya dace ya aikata to a cikin watan Ramadan to babu shaytani muna da yaqini manzo Allah ya hadi mana ana kulle shaytani muridati shaytan kame su ake a tsatsame su a kulle su kenan duk wanda ya hana kanshi alheri to dama to mutun ne dama wanda bai saba ba baya so wa kanshi alheri zaka gani wata alheri ne kowa haba yake yi yayi abinda zai kasance mai hujja ne gobe kiyama a gaban ubangiji Allah da tarda mu hadisin mu zan mu tashi karkashin hadisi na 302 ina tunanin 302 ne cikin karkashin litayin hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi malaiki cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala qada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bil umra liman wuhibat lahu wa fi lafzin man u'mira umra fa hiya lahu wa li'aqibihi
فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وانا حديث جابر بن عبد الله يرضى الله اشتبت أغريش يهتر رشي حديث نيوان إمام البخاري يهتر رشي أتي إنغان تتلتان سين كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها litahi wanda yake mana bayani akan yiwa yin kyauta da fadalan yin kyauta kuma da kwadaitar da mutane akan su bayar da abin da Allah ya ba su kyauta. Babi wanda yake mana bayani akan al'umra. Al'umra shine abin da aka zakulo shi daga umr, mushtaqatun min al'umr, shine kwanaki. Ya kasance an sanya mata kyauta al'umra saboda lokacin kamun aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin jahiliya larabawa sun kasance suna yi wa ƴan uwansu kyauta. Wani zai ce wani ga gidana nan na baka kyauta matukar kwanakinka matukar rayuwarka, in dai kana rayuwar wannan gidan na baka shi kyauta, na baka gidana kyauta matukar kana raye. Ko kuma yace a na dauki wannan abin na baka shi kai ta amfani da shi matukar ina raye ko kuma matukar kana raye. Idan mutuwa idan ta zo kina wannan al'amarin kyautar nan ta kare ko shi kuma ai idan muka koma baya ai mun karanta akan haramun ne mutun yayi kyauta ya dawo kan kyautar shi. To addini da yazo addini sai daidaita wannan al'amarin. In ma ya kasance aro ne ka baiwa mutum zai yi ta amfani da shi har zuwa lokacin da ya gama rayuwar shi, ko kuma ya kasance a wani na baka kyauta, idan kuma ya kasance kyauta wannan sharadin wannan babu shi. Duk da kasancewa da kai malamai da suka zo suka yi bayani kaulul jamhur suke cewa a in dai da sharadi ne a wani na baka amsa ma aishta matukar kana rayi wannan abin kai ta amfani da shi, eh ni ka yarda na yarda, ya kasance sharadi ne da ma'anar sharadi kina wannan za a kasance zai kasance lokacin da wani ya rasu wannan abin ya gaba amfani da shi zai dawo kalkashin magadan wanda ya bashi kyauta. Amma dai muna iya kiranta kyauta hakikatan kyauta ko kuma ma iya kiranta ba hakikatan kyauta ba. Allah, abinda nake so mu fahimta shi shine menene umara, shine wani zai baka abu wanda zaka iya amhanuwa da shi ya ce maka matukar rayuwarka ko kuma matukar rayuwa ta ni wanda na baka wannan abu, wannan shine ake kira da al'umra, kyauta wadda wani zai bada tsawon rayuwarka ko kuma tsawon rayuwar shi wanda ya bada kyautar, shine ake kiranta hibatu al'umra. Hibatu al'umra ba umara ba wadda muke tashi daga nan mutahi ɗakin Ka'aba mutai mu yi dawafi mu yi safa mu safa da Marwa mu zo mu warware, ba ita ba wannan. Al'umr mushtaqatun min al'umr kenan daga kwanuka, wani na baka kaza matukar rayuwarka kai ta amfanuwa da shi, sawa'un gida ne, sawa'un wani abun hawa ne, sawa'un wani raƙumi ne ko wani abu wanda wani zai iya amfanuwa da shi, wanda zai iya amfanuwa da shi tsawon rayuwar shi, wannan shine ake kira da al'umra. Da wannan hadisin idan muka leka babu babu man qabila fi al'umra juz'i na uku shayi na 165 hadisi mai lamba ta 2625. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Hibat babu al'umra, babu wanda yake mana bayani akan kyauta wadda ake badawa tsawon rayuwa, juz'i na 5 shayi na 66 hadisi mai lamba ta 1625. Hadisi ne wanda aka same shi daga Jabir da Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qadan nabiy sallallahu alaihi wa sallama bil umra liman wuhibat lahu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukuncin al umra shine kyauta da wani zai bada tsawon rayuwar shi ga wanda aka baiwa kyautar. Kina idan an bada zata tsaya ga wanda aka baiwa kyauta, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da wannan hukuncin. Kamar yanda muka ce kyauta ce wadda lokacin jahiliya ana yin ta, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo he daidaita ta ya gyara ta kenan zai bada ne, yana iya cewa wani na baka wannan kyautar
tsawon rayuwarka kiran na baka tsawon kai amfani da ita matakar kana raye addini da yazo sai daidaita ta kamar yanda muka karanta bai'us salam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da su ya tarar da su suna yin kayan su amma dai da yazo he yace a bari ai kadiran shi man aslafa falyusri fi kailin ma'lumin wazn ma'lumin ila ajlin ma'lumin abai mun karanta kiran duk wanda ya bada ramce ya kasance ya bada ne da kail au wanda yake kowa ya sani na san abinda ka bani ka san abinda ka bani ko kuma tiya nawa ka bani na san abinda ka bani na san abinda na baka kuma ya kasance ila ajalin ma'lumin lokaci wanda yake sananne na san lokacin da na baka kuma na san lokacin da zan amshi kaya na kinan asalan da kai wannan abu amma dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo a cikin jahiliya da kai shi da yazo sai daidaita mai huska to haka ita ma ahibatul umara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai daidaita mata huska yake cewa wa fi lafzin awan lafazi man umira umara duk wanda aka yi wa wani yami kyautar al umara ya bashi wani abu ya raye ya amfani da shi matakar rayuwar shi yace fahiya lahu wa li akbihi wannan abin da aka bashi nashi ne kuma na waɗanda za su zo bayan shi ne kinan masu cin gadan shi zuri'ar shi yace fa innaha lillazi utiyaha nan ta'kidi ne lalle wannan abin da aka bada wannan kyautar da aka yi hubatul umara zatta koma kan zatta kasance ga wanda aka bashi wannan abin yace la tarju ila allazi ataha bata koma ba zuwa ga wanda ya bada wannan kyautar li annahu ata'un waqa'at fihi almawarith saboda kyauta ce wadda gado ya tabbata akan ta kinan matakar an ce wana abin nan ya zama naka an baka kyauta kinan naka ne zaka iya tasarrufi da shi matakar yanda ka ga dama haka idan bayan mutuwarka zuri'arka za ta yi amfani da shi za su raba ga tsankaninsu yake cewa wa qala jabir bin abdullah yake cewa innamal umara ai abinda muke cewa umara wanda shari'a wanda ta daidaita ta daidaita mata sahu yace allati ajazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya zartar da ita ya yarda da ita a cikin shari'a yace shine an yakula shine mutun yace hiya laka wa li aqbika wani wannan gidan da na baka ka zamna tsawon rayuwarka kuma da iyallanka tsawon rayuwanka kuma bayan kai iyallanka su ci gadan shi wannan ita ce ake kira da hibatul umara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta ta yace fa amma idza qala amma ri wanda zai ba da kyautar sai yace hiya laka ma'ishta wani wannan gidan na baka shi matakar kana raye matakar rayuwarka matakar kana tsaye kana rayuwa to wannan gidan naka ne na baka shi kyauta yace fa innaha tarji'u ila sahibiha to a lokacin nan zatta dawo zuwa ga wanda ya bada wannan kyautar dalilin mi dalilin sharadi da ya sanya gashi nan wannan abin na baka kai amfani da shi matukar kana tsaye a matsayinka na rayayye amma dai idan ka mutu za a amshi kayana kun ga an dangana sharadi idan ka mutu zan amshi kayana ita kuma waccan wani gashi nan wannan matukar rayuwarka ka tai tsawon rayuwarka ko kuma a tsawon rayuwata babu wani sharadi ya sake ta to wannan zatta koma zuwa ga wanda aka baiwa wannan kyautar amma dai wani gashi nan wannan ka dauke ta kai amfani da shi zuwa ga lokacin da Allah zai sanya Allah maka cikawa bayan shi zan amshi kayana ko kuma zatta dawo karkashin magadana in ma Allah sa na mutu yake cewa to wannan idan ya kasance haka to zatta dawo zuwa ga wanda ya bada wannan kyautar kinan wannan shine malumai suka ce ba a kiraye ta matsayin kyauta ba sai dai a ce mata matsayin aro ne aka baiwa wani zai yi amfani da shi yake cewa fi lafzin li muslim amsiku alaikum amwalakum lafazin muslim manzo Allah yake yi wa mutane kashedi kada ku dauki dukiyar ku kurmu ku ce wani dauka na baka matakar kana raye yace a saboda me ku rike dukiyoyinku kadda ku tozartar da dukiyoyinku latu wala tufsiduha ku rike dukiyoyinku kadda ku lalata dukiyoyinku fa innahu man a'mara umara saboda duk wanda ya bi kyautar umara fa hiya lillazi umiraha wannan kyautar tana dawowa ne ga wanda aka yi wa wannan kyautar hayyan wa mayyitan wa li aqbihi matakar yana raye ko kuma bayan ya mutu ko kuma zata koma zuwa ga matakar bayan mutuwar shi zata koma zuwa ga iyallan shi al'aqib shine zuri'ar shi bayan shi abin da ya bari bayan mutuwar shi ina fata an fahimta kidan zakka bada idan ka bada idan ka ce wani na baka wannan kyautar matukar rayuwarka kuma da abin da zai biyo bayan ka bayan mutuwarka kenan iyallanka wannan ita ce umara wadda shari'a ta bada dama akan ta ta halatta ta amma dai wani yazo ya ce a wani gashi nan irin ta jahiliya to a lokacin da kai wannan jahilicin dukiya za ta dawo kan wanda ka bai wa wannan kyautar kenan za ta tsaya a karan kanshi zai yi tasarrufi ga ita yanda ya ga dama bayan mutuwar shiyin shi za su yi amfani da ita yanda suka ga dama za a raba musu gwalgwadon yanda shari'a ta bada dama a raba gado wannan idan bai sarraha ba shi wanda ya bada bai ci ba a'a wani matukar rayuwarka zaka yi ta amfani da ita kamar yadda muka ce kenan zamu mata hukuncin al'ahriya shine aro wanda wani zai baya ba wani kira idan ya kasance kuma bai yayi irin abinda jahilai suke yi na a lokacin nan wannan abin da ya bada zai dawo kan wa'inda da kasancewar da kwai sabani bangaren malamai suke cewa ai idan ka dauka shi ta umara ana iya kasa ta kashi uku yace da kwai abin da za a baka ne kamar yanda shi ta wadda shari'a wadda ta bada kamar yanda Jabir yace mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni ka ce a wani na baka wannan abin kyauta kuma ga wa'inda za su biyo bayan ka duka na kudi yace to wannan shine ya kasance tu'abbat kina wannan wani ya bada ta huta daga hannun shi ta koma kyauta al'umara wadda shari'a wadda ta bada dama kina yace na baka kai kai amfani da ita haka wanda za su biyo bayan ka su yi amfani da ita kina bayan mutuwarka za a iya gadarta kina yanda aka baka dama haka su ma za su ci amfaninta kina yanzu ta kace a matsayinka ta kata kanka yace ko kuma ya kasance wannan kyautar da aka bada an sake ta kurma a ce maka wannan kyautar takaci ka tai kai amfani da ita matukar kana raye ko kuma matukar ni wanda na ba kyautar ina raye wannan jamhurin malamai sun ce akan ingantuwar ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yake cewa idan wani ya baka yake cewa laka ma ishta wani na baka matukar kana raye kenan ya kasance mafhumul malama bayan mutuwa ka zan amshi kayana idan ya kasance a haka ne sai to wannan a lokacin nan wannan kuma to abbad kurum za a tabbatar da ita wannan kyautar wannan wadace jamhurin malamai sun ta akan ingancin ta illa mazhabin Imam Abu Hanifa yana cewa a ai ba wani uzuri idan dai matukar ya ce haka to kurum yayi wauta in dai a matsayin kyauta ya rike sunanta idan kurum za a zartar da ita kurum tashi ce kuma ta wa'inda za su biyo bayan shi ce kenan shi wanda ya bada bai da haƙƙi a kanta wannan wada ce ta mazhabin Imam Abu Hanifa amma dai jamhurin malamai sun ce akan a matukar an sarraha an ce maka a wani amsa ya amfani da ita matukar rayuwarka a lokacin nan kenan za a iya lokacin da Allah ya amshi ranka kenan ko kuma shi wanda ya baka aka amshi a yanayin sharadin da kuka sanya kenan za ta dawo hannun shi wanda ya bada kyauta sai na uku shine ya sanya sharadi yake cewa sharadin da zai sanya shine ya ce a'a wani na baka wannan abin zaka iya amfanuwa da shi amma dai idan Allah maka cikawa zan amshi wannan kyautar da na baka kina a lokacin nan jamhurin malamai dukan sun ta yi akan tunda dai sharadi ne yayi kuma almuslimuna ala shurutihim kina babu wani abu kurum zai iya dawowa akan dukiyar shi sai wa'ansu kuma imamu Ahmad ibn Hanbal yake cewa matukar koda sharadi aka yi su dai suna na akan zahirin hadisin yanayin matukar wani ya ce wani na baka har zuwa lokacin mutuwarka har zuwa lokacin da wani ga kyauta na maka har matsayin tsawon rayuwarka ko kuma tsawon rayuwata a lokacin nan za ta dawo hannun shi wa'inda za ta zamana a hannun wanda aka baiwa kyautar wannan sabani ne ya kasance dai kyautar nan da wani zai bada ya sarraha imma ya kasance da kwai sharadi a ƙarƙashin kyautar kenan idan ya kasance da kwai sharadi a ƙarƙashin kyautar kenan wannan zatta zamna akan hukuncin almuslimuna ala shurutihim idan ya kasance babu wani sharadi kurum sakin ta yi yace a wani amsa ai amfani da shi tsawon rayuwarka to wannan ba ma dauke shi akan kyauta ba sai dai mu dauke shi akan matsayin aro wani ya ba wani aran gidan shi zai zamna har tsawon rayuwar shi ba kyauta bace ba in muka dauke ta a matsayin kyauta to wannan zai kasance abin da ya bada ya huta daga zimmar shi ya kawo ya dawo zimmar shi wanda aka bashi wannan abin kyauta kinan zai yi tasarrufi a cikin shi kuma zai zamana bayan iyallan shi bayan ya mutu iyallan shi suna iya cin gadan wannan abin saboda na baban su ne an bashi shi an bashi shi kyauta ina fata an fahimta idan kalkashin hadisin abinda zan iya fahimta da kwai ingantuwar kyauta ta al'umara da ake yi wane ya baiwa mutum kasancewar abu ne yayin da muka yi bayani abu ne wanda aka kasance ana yin shi a cikin jahiliya lokacin da musulunci ya zo ya tabbatar da wannan abin amma dai ya sanya hukuncin ba wanda yake da hurumin ya dawo kan kyautar da ya bada in dai ta amshi sunan kyauta to ta wanda aka bace da shi da wanda za su biyo bayan shi amma dai idan bata amshi sunan kyauta ba kenan za ta zamanto aro wanda aka baiwa mutum ina fata an fahimta ai tambaya mun karanta al'aidu fi hibatihi kal kalbu yaqiu ko summa yarju fi hibatihi wanda zai bada kyauta abu ya dawo kan kyautar shi yace kamar misalin kare ne yayi amai ya dawo kuma ya ci aman shi kun gani dalilin shi wannan shine kaidin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa wannan abin da aka kasance ana yin shi a cikin jahiliya shine hibatul umara sannan kuma wannan hiba kyautar wannan da mutum da zai bada tsawon rayuwar mu ne ya kasance ya bada ta ne zai ta kasance akan wanda aka bawa kuma da zuri'a shi idan ya kasance mu'abbada ce idan kuma ya sanya mata sharadi kenan zan mu tabbatar da shi al-muslimuna ala shurutihim musulmai za su kasance akan sharadin su yanda suka yi inda dukkan su muna kiran su al-aqd kuma aqd kowal ira aqd in sawa'un aqd at-tabarru'at ko kuma aqd at-ta'widat ko kuma aw aqd wannan uqud at-tawsiqat dukkan su musulmai suna tsayawa akan sharadin su abu in nazo na ginda ya sharadi nace a kaza idan aka samu idan ya cika sharadi kaza abu kaza kaza ne to zan mu tsaya akan wannan sharadin wana mun yi ciniki tsankanin mu to in na sanya sharadi muka yarda akan wannan sharadin to zan mu tsaya akan shi haka idan kyauta na bada haka idan wakafi na bada zan mu tsaya akan sharadin da na dora akan wannan al'amarin haka idan muka dauka wannan kyauta aslan kyauta tana tsayawa ne matukar rayuwar mutum kenan matukar yana raye kai baiwa wani kyauta to zai ta tsaya a hannun shi amma dai ba ma kiraye ta a matsayin kyauta ba sai dai mu kiraye ta mu daukin mata hukuncin al'ariya shine jinkina ina fata an fahimta da kamar karatun kamar a cikin juna yake tunda an fahimta alhamdulillah sha kenan abu uku ne ka bada kyauta da sunan kyauta to wannan in na ce maka wani misali wa da kane ne kanan Allah ya arzice shi da dukiya sai ya ce wani wallahi na sayi gida a yamma wannan gidan ka tayi ka zamuna na baka shi kyauta kushi he da ya sarraha gaban jama'a wani na baka gida na kyauta ka zamuna kyauta matukar rayuwarka a wannan lokacin zan mu ce ai manzo Allah ya ce ku rike dukiyar ku yin gokar da ku tozarta su fa in ka san dawowa zaka yi a ciki dan me yasa zaka yi itlaqin kyauta sai dai idan ya kasance ya sanya sharadi wani na baka kyauta na baka gidana ka zamuna bai ce kyauta ba na baka gidana ka zamuna matukar rayuwarka wannan gida zai dawo hannun wa zai dawo hannun wanda ya bada kyauta kuma da zuri'a shi amma dai idan ya ce wani na baka gidana kyauta ka zamuna tsawon rayuwarka wannan bai da wani hurumi akan ya dawo gidan tunda cewa ya bashi shi kyauta matukar ya zamuna tsawon rayuwar shi to wannan gida zai dawo hannun wanda aka baiwa kyauta kuma da zuri'a shi idan ya ce a'a wani na baka gidana ka zamuna kyauta tsawon rayuwarka sai ya ce ai shi lafazin kyauta a wurin shi ba kyauta ba wannan ba ya taimaka mene ne ya zamuna tsawon rayuwar sai mu ce ai aro ne wannan zaka bashi ka bashi kenan wannan itlaqin sunan kyautar nan ba ma dauke ta ba a hukuncin kyauta ba saboda kyauta ba a dawowa akan ta sai dai mu ce a'a wani ya baka hukuncin ariya ne, hukuncin aro ne ya bashi, ba hukuncin wannan ba. Kuma idan ya sanya sharadi sai mu ce to shikenan ala qaulul jamhur, wannan sharadin da ya bada kenan almuslimuna ala shurutihim, sun yi sharadi wani ga gidana nan na baka ka zamuna tsawon rayuwarka matakar ikana raye zakka zamuna a cikin gidan nan, kenan sharadi ne suka yi. Ko kuma ni in ce a matakar ni da na bashi gidan in ce matakar ina raye ka zauna a cikin gidan nan, bayan mutuwa ta diyana suna iya reclaim su ce a'a wani ai wannan gidan baban mu ne, ko mu samu wani ba lafazi ba na kyauta ba ya baka, ko mu samu wani lafazi ba yayi wakafin shi, ko mu samu wani takarda wanda take nunawa ba ya saddaka maka wannan gidan ya koma mallakinka, ko ya saida maka ya koma mallakinka, kenan gida namu ne. Kun ga bambanci tsakanin abubuwan guda uku, idan ya bada shi da sunan kyauta nashi ne wanda aka bayo kyauta da shi da zuri'a shi, idan ya bada shi a matsayin a'a ya bada shi a matsayin kyauta matsayin rayuwar shi, amma dai an tabbatar ba wai kyauta bace bi ma'ana ha ya bada, wannan zan mu dauke ta hukumul ariya, hukuncin jingina aro ne ya bada. Idan ya ce mai tsawon rayuwarka sharadi ne ya sanya, kaulul jamhur kenan dukiya za ta dawo hannun mai ita, kenan tunda ba kyauta bace ba. Wancan ma idan kyautar ta dauki hukuncin aro ita ma ba ta zabna ba hannun wanda aka baiwa ba. Amma dai idan yace na baka matsawar rayuwarka to nashi ne na iyallan shi ne shi wanda aka baiwa kyautar. Ina fatan an fahimta. Kuma wannan abun ya kasance ana yawan yin shi, uwayenmu mafi yawa Allah ji kansu mafi yawa suna yawan yin haka, wani yana da gida ko kuma wani yana baran wani ne yana rayuwa karkashin shi zai ce wani ga gida nan na baka ka zamuna tsawon rayuwarka. To idan yace wani na baka gida kyauta tsawon rayuwarka babu wani hurumi, in dai da kwai shaidu wani ya bada tsawon rayuwar shi, in dai da kwai shaidu to hakika wannan gidan ba nashi bane ba, na wanda aka baiwa kyauta ne da shi da zuriya shi. Kenan mu ringa kiyayewa bangaren lafazin da muke itlaqi. Kuma muna da ka'ida fiqhiyya wadda take cewa al-ibratu bil uqud bil alfaz la bil ma'ani, bil ma'ani la bil alfaz, ko bil ma'ani la bil alfaz, abinda muke kuskantuwa akan shi ko abinda muke kan shi bangaren aqd da muke yi kontara wani na baka ko tabarru'at ko tawsiqat ko kuma ta'widat, dukkan su ana daukan ainihin ma'anar abinda ka dauka ba alfazin ba. To idan ya kasance ma'anar kenan tana iya tasarrufi hukumin hiba ya koma hukumu al'ariya. An fahimta. Sai hadisi na gaba, hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani, zama hadisi na nawa bane ba, kalkashin yana mana bayani akan tsuntuwa da ake yi. Idan muka dauki tsuntuwa bangaren lugha ko dukkan su abu ne wanda ake nihin dukiya ce wadda aka yadda wadda ta bace hannun mai ita, kuma wani ba wai mai itan bai tsince ta, wannan shine ake kiranta tsuntuwa. Ita ce ake kira da halshen malaman fiqh al-luqta, abinda yake hannunka na daga dukiya. Idan an ce dukiya wai ba sai kuɗi ba, duk wani abu wanda ake iya amfanuwa da shi sai gashi nan ya bace a hannunka, kana tahiya waya kace kuɗinka ne, wani abun zoban ya kace mantar inka ne, dukan su wa'annan ana kiran su abu dukiya. Dukiya ne ai an sanya kuɗi ake fanshar shi. Wannan abin idan ya bace wa mutum wani ya tsince shi shine ake kira al-luqta, tsuntuwa. To ita kuma tsuntuwa tana kasuwa kashi uku. Da kwai tsuntuwa abu wanda ta fahime, wanda bai da wani amfani, ko da ka tsince shi ka gani ba wani wannan bane ba, kamar wani ya yadda wani particular shi abu ne wanda yake da wani amfani, abu ne wanda kamar ba a cika ba wani wannan ba da shi ba. Mutum ne kamar kana tahiya ka tsinci da bino ɗaya ko da bino biyu, kaga ai wannan tafih ne, abu ne wanda lahiya tibara lahu, wani abin da bai ba wani ana a zo a gani bane, ba wani amfani ba gare shi ba sosai ba. Kamar wani ne yana tahiya yadda ya gurasa, ko kuma wannan wani dan abinci a taka away kurum ka ganshi a ƙasa ka tsayawa zaka kai kana ta wata tsuntuwa kana ta wani neman wannan waye, wannan sune ake kiran su da tafe bangaren shari'a, wannan la'i'tibara lahu, wannan daga katsinta kullum kana mallaka shi ba wani hira wani kace wani wannan kuma wannan an yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tai da Allah kawo mutane wuri abu ne wanda zaka zo ka ringa tigiya akan shi dan abin da bai taka karaya karya ba kuma wata bulala wani ya yadda yana saman jikin shi ya yadda ta sai zaka kai ka shigo cikin kasuwa kana ta waye da bulala ko sanda wanda ake kore jaki da ita gani wannan duka tawafi abu ne wanda ɗan kaɗan wanda bulaya ta bara lahu to wannan hukuncin shi daga ka same shi kurum kai amfani da shi ba sai ka tsaya ba kana ta wani neman shelau na waye ko na waye ba na biyu shi shine da kai abinda bai halatta ba ka tsince shi ba saboda yayi karhin tsuntuwa kurum ka zo yanzu kurum ka ga raƙumi shi kadai yana yawo akan titin nan kurum ka kama kace wallahi na tsinci raƙumi ne musamman inda zan sashi ba ku masu imani wannan abin la itibaral ba duk irin wannan abubuwan idan ka bai yuwa ne ba hira tsinta shi ko kaga kurum telama a tsakar daji kace ka tsinci telama gidan wa zaka kaita to shi ma wannan shi ma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi haka yake cewa duk abin da yake iya kare kanshi abin da yake iya neyo wa kanshi abinci abin da yana iyawa yayi ya buga gaba shi ma a cikin daji to wannan abin lahi ta bara bai yuwa a tsince shi kuma duk wanda ya tsince shi to kamata yayi abin a mai wannan an haramta ma qat'an mutun ya tsince irin wannan abubuwa kurum kana cikin daji sai kaga giwa kace kai wannan giwawa ta kubce wa mai ita bari in kama ta in kai wa mai ita ka gani ko kuma ka tsinci ka gamu da zaki kace ai wannan ai tsintar shi kai barka ne mai shi kaga irin wannan abubuwan lahi tibara haramun ne a tsinci irin wannan abubuwa yana duk abinda yana iya kare kanshi daga kananan dabbobi wanda za su zalunce shi to wannan ba hira a tsince shi sannan na uku shine duk abin da yake koma bayan wa'annan abin da zan mu iya dauka zan mu iya amfani da shi jikka ce ka tsinta ai kaga ai ba wannan bane abin da zata yi ai ba kadan bane ba wani luletin wani ne ka tsinta ai kaga luletin jikka bele yake ai ba kudi ne ai ko ka tsinci wani wata muntar ta wani kaga ai kudi ce da kai muntar har ta miliyan kaga irin wannan abubuwan wajibi ne idan ka tsince su wajibi ne ka wannan din su ka yi tigiya akan lalle ka tsinci kaza mu karanta hadisin tunda lokuta hukumci guda uku gare ta kuma dukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo su kalgashin wannan hadisin yake cewa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama an luqtati adh-dhahabi aw al-warq qala i'rif wika'aha wa isafaha thumma 'arifha sana fa in lam tu'raf fastanfiqha wa litakun wadhi'atan fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahr fa addiha ilayhi وساله عن ضاله الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها وساله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin kitabul luqta babun idza lam yujad sahibul luqta ba'da sanatin babu wanda yake mana bayani idan ba a samu ba me wannan abin da ya bacci shi mai tigiya yayi tigiya tsawon shekara bai samu ba wanda ya yadda wannan abin to ya hukuncin shi yake shine manzo Allah ya ce fa anfiqaha to kaciyar sa da ita ko kai kaci in kana da bukata ko ka bada ta sadaka in kana da bukata in ka gani ya dace kama mai ita sadaka juz'i na uku shahi na 124 hadisi mai lamba ta 2422 haka shi ma Imam Muslim ya hutar shi a cikin kitabul luqta juz'i na 5 shahi na 134 hadisi mai lamba ta 1722 hadisi ne wanda aka same shi daga Zaid ibn Khalid al-Juhani Abu Abdurrahman yarda Allah shi tabbata gare shi yana cikin tabaka ta harko na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi ne wanda yake shahararre da kasancewa yana da hadisin shi kadan ne da kai yanzu ma mun karanta hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake mana bayani lalle idan malaika Jibril yazo ya kasance wanda ya buda wa mai baki azumi wanda yayi azumi ya bude wa mai baki
ai kasancewa da kai sharadi wanda Sheikhul Islam wanda ya ambata yake cewa ba wani hira a ce wai ka kawo ruwa ka kawo kunu ka kawo horo ka ajiyo mutum kurum ka ce ai ni ai masallatu ungonmu kullun ne na bude bakin mutum 50 kai kuma kai ba abin da kake kawo musu illa kunu da horo kurum ka ajiye musu da ruwa baki da dabino ka ce wai ka musu bude baki Ibn Taymiyyah yace ba haka ba yake kira da bude baki ba bude baki shine tilas hekaciyar da su sun ci sun koshi a lokacin na zaka samu ladan wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kun ga wannan kaidi ne ho ba karami ba kada wai wani ya fake yace ah wai duk wanda ya ciyar bi wallahi tallahi ai alhamdulillah wannan azumin kwan kwana 29 nan mutum 29 nake ciyarwa kullun na kara da ladana ladan azumin mutum 30 kullun gare ni kai kuma kai kurun bakin ruwa kake kawo musu kana ba su suna dan mura ka ringa wannan wani ma in ya sha ran shi yana bacewa kace kuma ka bude bakin wani gaskiya wannan bai kamata ba in zakka yi gwanda kai biyu masu kyau a cikin watan da a ce kai 30 a cikin watan kan musu abinda zasu ci zasu more kai kankan gulgudan abinda ka bada gulgudan ladan fa da zaka samu kuma idan suka ci suka goshi wannan ladan nasu takan yi a samu a cikin wa'inda suka yi azumin wani azumin shi yayi naka kwari kuma da yawa ake samun haka to dan haka kanmu ma kanmu ruwa amma dai ni gaskiya kan mas'ala ce wadda turja'u ila al-urf ana bida ta kan al'adam idan ya kasance al'adan malam bahaushe idan ya ce yawa na bude baki to bude bakin malam bahaushe shine ya kawo mai dabino da ruwa kai dabinan ma bai kawo wa ya kawo mai kunun zaki ya kawo mai kunu wannan horo da kunun kurbi ya bashi kofo masallaci a sha a yi sallah a watsi wannan shi yake kira to wannan idan ya kasance al'adan bahaushe haka ne yake kira da bude baki to insha Allah wanda yi zai samu lada sai dai idan muka dauka a hankalce gaskiya kanka kai karan kanka ba kuma kanka adalci ba a gidanka shi kaci a bude baki la yunfiqu zu sa'atin min sa'ati gurgudan irin abinda yayin ka tafi gidan alhaji wani kaci kuma ka zo gidan wani almajiri kuma kace kuma ka samu irin abinda ka samu a can kinan bai yiwa kenan urfin ya sha bamban amma dai kowa yayi kokari kuma kanka adalci abinda zaka ci a gida ka dauki ka dauka ka kirayi wani da wani su zo su shan ruwa a gidanka ka samu ladan su kai kuma kai wanda aka gayyata kakkama da keta kakkama wanda ya gayyace ka keta ka ce wani wani wallahi yau baya samu ladan azumi na ba ni ba bari ni ba kai wa wani kai ma idan aka gayyace ka kai kokari ka amsa gayyata in kuma kana da halin kai ma ka gayyatu an su to ka gayyatu an su ka samu lada wannan garabasa ce ba karawa ba duk wanda Allah ya sanya ya waye gari ya samu kanshi a cikin watan Ramadan wallahi ba karaman ni'ima bace ba ubangiji ya mai ba Allah datar da mu kuma muna fatan Allah ya kala ya kara yalwata mana mu samu abinda zan mu ringa ma wa an su bude baki na nesa da na kusa Allah datar da mu yake cewa Zaid bin Khalid ya mutu a shekara ta 78 a wata wada 68 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kai rufai sabani bangaren mutuwar shi wa'an suka ce a garin Kufa Allah mai cikawa an suka ce a garin Madina Allah mai cikawa Zaid yake cewa su'ila Zaid bin Khalid ba Zaid wa dawo ba Zaid bin Khalid al-Juhani yake cewa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luqtati adh-dhahab aw al-warqa an tambaye manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi akan tsuntuwa da za'ayi ta zinariya ko ta azurfa ga zinariya abun azu abun ayi itibarin shi ne abu ne na azu a kai dukiya ce haka ita ma azurfa ita ma abun yuna ana amfanuwa da shi dukiya ce yake cewa i'rif wika'aha wa isafaha manzo Allah yake cewa kai kokari ka tigita alwika shine madarmi igiyar da aka sanya ai su idan ka dauki zamanin su al'adun su kudi wanda ya amshi su don kudi a me ake sanya shi a bakwala ake sanya shi ko mun san bakwala yanzu in rana alhamisi in ta zo ka tare bakin hanya in ko kuma tunda haramun ne ka zo cikin kasuwa wurin yan kauye ka samu wannan mutanen karkara ka ce guwana ba da canji zaka gani ya huddo wani abu na hata wannan ita ce ake kiranta bakwala portefeuille portemonnaie a yanzu wanda muke wadi go to kamar idan mutum idan ya samu a yanzu a wannan ba bakwala ba muke amfani da ita portefeuille muke amfani da shi kenan i'rifu ka'aha abinda aka darme sai ka ce ai kalatta baka zo baka ce ba a ai na samu azruha mai azruha kimanin ta dirhami 20 a ciki ai ba ku san ai zo ce ni ne yadda jika 20 ai da za a yi ko ka dauki kayan shi ka bashi haka ai ba amana a ciki shi kuma shi wanda ya tsunci tsuntuwa in dai yana niyyar ya bayyana ta ko kuma ya bayyana ta tabbace a hannun shi lahayar duban karumta ta yi a iska ba wani ramuwa da shi wanda ya tsuntan da shi wanda yadda babu ramuwa da zai sanya shi wannan shi ne hukuncin duman duk wanda ya yi tsuntuwa yanzu kahu ta bakin masallacin nan kai tsuntuwa mun sani wani amini ne kuma insha Allahu zai dawo zai yi tige wannan tsuntuwa sai kamun ya isa gida sai ta bace an ba mu aminta da kai sai karama amma dai in mun aminta da kai to zan mu ce maka to shike da wani kurum tunda amini ne a wurin mu amma dai idan ya riga yayi tsuntuwa duk da kasancewa wannan mas'ala ce mukhtalafa duk da ni dai gaskiya aka wada mafi rinjaye din me ya sanya a lokacin da yayi tsuntuwa bai ba bai shelanta ba takan ya so ta kuma shaydani yana iya raya mai ya so abin ya tafi da shi gidan shi sai ya bacci da ya bacci aka zo ana cewa yace a shi ya tsunce shi to ramu gidan wa ka kai shi amma dai a lokacin da ya tsunta sai ya shelanta yace wani nayi tsuntuwa bakwala mai linzami baki zaran da aka ko tsumman da aka kulle ta baki ne wa wika'aha wa isafaha shi kuma isaf abinda aka sanya wannan azruhu ko zinariya a ciki kenan wannan bakwalar tana da kala kaza nayi tsuntuwar bakwala mai kala kaza kuma wadda aka tsuke bakinta da tsumma kara kaza shine wika abinda aka tsuke wannan zaran wanda aka tsuke tsumman wanda aka tsuke bakwalar da shi alwika wannan isaf shi ne shi kuma abinda aka sanya wannan ita bakwalar kenan abinda zaka tigita ba abinda yake tiki ba wannan bakwalar da abinda aka kulle kalarta da abinda aka kulle wannan abin ko kuma girmanta kenan shi zaka tigita ba wai abinda yake tiki ba shi zaka tigita ba an fahimta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka tigita alamomi wanda suke nunawa alamomin wannan kudin da ka samu ba wai kudin da ka samu ba kun gani abinda za a kulle shi a cikin bakwala kun san ai ba kadan bane ba to wannan shine tigiya take tabbatuwa tunda an tambaye manzo Allah to amiye kamata mu yi tigiya kenan yake cewa kenan akan wancan abubuwan wanda ba la i'tibara lahum kenan wannan abubuwan ba a tigiya akan su an fahimta yake cewa idan kai haka ka tigita ta summa arifa hasana kai ta tigitawa tsawon shekara guda tigiya ba a cikin masallaci ba a inda ake tigiya ko a wajen masallaci ko a kasuwa ko kuma a wata fatuwa da mutane suke haduwa ko kuma a wani majalisi wanda mutane suke haduwa a wannan wuraren ana ake tigiya kenan zaka zo tsawon shekara kana tigita wannan abin da ka samu haka ne wannan ita ce shari'a abin da ta bada tsawon shekara kana tigitawa ni rana kaza a wuri kaza na tsinci bakwala mai kala kaza da matsukinta mai kala kaza wanda ya sanya yadda bakwala iri kaza da kaza ya zo ya bada abinda yake ciki in bashi kayan shi ya bayyana mana abinda yake cikin bakwala in bashi kayan shi tsawon shekara mutum zai in kana so ka dauki kullun hikayi in kana so duk sati idan mutane sun hadu ka ringa musu tigiya kai dai ya rage naka dai an baka dai sharadin hikayi sati kana wannan tigiya yake cewa fa in lam tu'raf fastanfiqa bayan shekara guda kamar misali yau 25 ga watan sha'ban ko wannan watan he shekara ta dawo 25 ga watan sha'ban a lokacin ne fastanfiqa a lokacin nan kana iyawa ka ci wannan dukiyar ko kuma ka bada ta fi sabilillahi in ka ci kai ma ka taimaka wa kanka in ka bada ta fi sabilillahi ka ba wa wancan in wani kanka ka ba ma ka mai kyautai wannan kyauta abin da ya yadda kenan kana iyawa ka ci su da ita yace walitakun badi'a amma dai ka tabbata fa wannan abin wajin gina ne fa a wurin kafa duk lokacin wa da mai ita ya huto tutila sai ka bashi kayan shi ko da kyauta ka bada ta in ka ko misali ka dauka ka bada ta kyauta ko kai sadaka ka ce wannan abin ka bada shi sadaka ga wanda yayi yaddu wannan idan ya huto bayan shekara yace wani ni hwarana kaza fa na juwa da yace kai kai ta jiya kaza to wannan abun honawa ne fa yazo ya baka siffar shi yace ai a wani wallahi bayan shekara guda ai sadaka ne da shi yace ni na ce baka kai sadaka dukiyata to tilas ka huddu dukiyar shi ka bashi in tana nan baka ci ta ba ko baka bada ta ba kyauta ba baka yi amfani da ita ba to ka dauko kayan shi ka bashi kayan shi wannan shine abin da shari'a ta karanta yake cewa fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahab bayan shekara guda me wannan wanda ya yarda wannan abin yazo yake neman abin shi wanda ya yarda tsawon wani lokaci yake cewa fa addiha to wajibi ne fa addiha ilayhi wajibi ne kamar yar mai da kayan shi tsawon lokaci kamar da mai kayan shi in shekara 50 aka yi yazo yace yaji bayan shekara kaza wani ya ji ana tigiya kaza uzuri ya hana shi bai amshi kayan shi a lokacin nan ba ko an biyo shi ne ya ta takare ya bar garin shi yasa bai amshi kayan shi ba yanzu ya dawo ya kunkusa maka gida bayan shekara 50 to wajibi ne ka bashi kayan shi matukar ya bayyana maka abin da ya badda haka yake cewa was'alahu an dallatil ibla kuma an tambaye shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan batar ta taguwa raqumunka ne ya bace faƙala sai yake cewa malaka walaha migaminka da shi migaminka da taguwa ya ce da'aha shahamata lahiya in ka ganta a jejin daji shahamata lahiya migaminka da taguwa ya ce fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha ai taguwar nan tana da huffinta tana da takalminta wannan huffin nata ƙohotan nata tana iya takawa ko ina rana bata mata komi tana iya tahiya tsawon tahiya kuma idan ta tahi dawowa take yace wasiqaha kuma da kai bangaren tana da ruwanta a cikinta tana da bakwala abinda yake daukar ruwa a cikinta kinan zatta iya tahiya doguwar tahiya radda ta gada ma ta dawo gida ko radda mai ita ya hadu da ita ya mero ta gida yake cewa taridul ma'a wa ta'kulu shar da kanta take zuwa ta ma kanta bar ruwa ba sai an kaita ba tahiya take tsawon tahiya ta nemi rijiya ta ma kanta ta shayar da kanta kuma ta daga wuyanta ko ina wannan yake ko ina ciyawa take duk tsawon iciya duk tsawon bishiya taguwa tana iya cirewa ta ci dan haka ka shafa mata lahiya ka barta inda take yake cewa hatta yajruha rabbaha hasse mai ita ya hadu da ita ya same ta idan ba'a wannan shi yake nuna mana ire-iren su taguwa ba'a tsuntuwar su in ka gansu to tilas ka shafa musu lahiya was'alahu an ashat kuma an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne yayi tsuntuwar akuya idan aka ce ashat dukkan su tumkiya akuya rago dukkan su wannan sunfin suna iya shiga ciki yake cewa faqala sai manzo Allah yake cewa khudha idan ka ganta a cikin jejin daji ka tabbata babu mai ita ta bace ne yace to ka dauke ta ka kama ta yace fa inna halaka wannan in ma ta kasance takaci auli akhika ko kuma ta dan uwanka ce wanda ainihin mai wannan akuya wanda ta bace mai auli zaibi ko kuma na kirkeci ne wannan dila idan ya ganta cinye ta zai ko kai ka amsa kai ko kai ka dauka kai amfani da ita ko kuma ka rike ta dan uwanka yazo mai ita yazo ya amshi kayan shi ko kuma da kasance ta namun daji ce su cinye ta sati mai zawa insha Allah afwan sati mai zawa ba karatu in Allah kai mu mun shiga cikin watan Ramadan kina wannan shine karshen karatun mu idan Allah kai mu muka sake dawowa zan mu sake bita wannan hadisin kasancewa a gulguje kuma lokaci ya kurace ba mu hadu ba abin da ya kamata mu hadi ba akan shi ba abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makoman su kuma mu ma makoman mu kuma muna meka kokon baran mu ga ubangijin mu subhanahu wataala da ya laltafa mana tsananin rayuwa da yake cikin wannan kwanuka kuma ya yalwata mana daga cikin arzikin mu ya kasance mu yi wannan ibada wannan watan cikin nutsuwa cikin aminci kuma cikin yalwa Allah datar da mu duniya da lahira ya sanya duk abinda muka tinkara a cikin watan Ramadan na ibada ne na tiyasuwa ne na kyauta ne ubangiji ya sahale mana shi ubangiji ya sanya ya kasance abu ne mai sauki a gare mu Allah datar da mu ya ba mu ladan da yake cikin watan Ramadan kuma ya ba mu ladan abubuwan da muka yi a wajen watan Ramadan ya sanya mu kasance mu azumce shi dukkan shi ba tare da wani ya kwanta lahiya ba, ba tare da wani ba yayi jajin ciwon kai ba ko wani abu ba wanda zai iya kasance mai uzuri ba ya azumci ba watan wannan ba cikakken shi ba. Allah taimake mu duniya da lahira, bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Allah sanya aljanna ita ce makomanmu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.